sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet duk lokacin da aka so kuma a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 19 ga watan Agustan shekara ta 2018 ni ne Sarfi Hashim Gumil tare da Babaya ko makere da sauran abokan aiki ke farancin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai
a jiya ne iyalai da gidauniyar tsohon babban sakataren majalisar dinkin duniya Kofi Annan suka ba da sanarwar mutuwarsa bayan gajeriyar rashin lafiya a cikin wani shari'a kuma da Amurka take wa wasu mutane biyar da ake tsare da su a gidan yarin Amurka dake Guantanamo wanda ake zargin su da suna da hannu a harin ta'addanci da aka kai a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001 wani alƙali ya ce ba za a yi amfani da wasu shaida da suka bayar ba bayan haka kuma musulmi sun fara aikin haji a jiya Lahadi
to kanan labarin kenan aka ji cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar bada agaji ta duniya da majalisar dinkin duniya ta ware
kuma mi da kungiyoyin bada agaji da ayyukan ceto ke bukukuwan wannan rana ta hanyar gudanar da gangami da laktocin ilmantar da jama'a game da muhimmancin aikin ceto
yayin da ake shirye-shiryen gudanar da bikin babbar sallah a duniya malamai a Najeriya sun yi kira da
muna kira ga a ƙara samun addu'o'i don samun zaman lafiya da dawwamamme da kuma cigaban arziki na ƙasa gaba daya
haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger hukumomin ƙasar sun kori wani shugaban asibitin karkarar Dumega tare da dakatar da wasu 'yan mata biyu ɗalibai sai a kasance da mu domin jin dalili daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Babaya ko makili a jiya ne iyalai da gidauniyar tsohon babban sakataren majalisar dinkin duniya Kofi Annan suka ba da sanarwar mutuwarsa bayan an gajiyar rashin lafiya ya mutu ne kuma yana da shekaru 80 a duniya sanarwar ta Twitter ta kwatanta anai ta dattijo na duniya wanda ya himmantu gurin kishin ci gaban kasashen duniya kuma ya sadakar da rayuwarsa wurin neman zaman lafiyar duniya babban sakataren majalisar dinkin duniya mai ci yanzu Antonio Guterres ya kwatanta Kofi Annan da irin ayyuka da yake cewa na dindindin ne kuma ya ce ta kowace hanya Kofi Annan shine majalisar dinkin duniya shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya sanar da makokin mako daya na mutuwar wannan gwarzon shi ma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ce Annan cikakken ma'aikacin diplomasiya ne kuma ma'aikacin taimako ne wanda zai iya cewa shine majalisar dinkin duniya Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta ce Kofi Annan ya sadaukar da rayuwarsa ga zaman lafiyar duniya kuma ya yi aiki tukuru wurin haɗin kan duniya gabaki ɗaya ya kuma ci gaba da irin wannan aikin shi a kowane matsayi wanda zai yake ganin ya kamata a mutunta kowane ɗan adam Shugaban hukumar zartarwa kungiyar tarayyar Turai Jean Claude ya ce babban abin da za a yi domin tunawa da Kofi Annan shine a tsare ayyukan shi na gari da a duniya. A shekarar 2001 Kofi Annan ya samu kyautar lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel tare da kyautar aikin taimako na Majalisar Dinkin Duniya. Kofi Annan ya taka muhimmiyar rawa wurin kirkiro da asusun tallafawa yaki da cututtuka na kanjamau da tarin fuka da kuma malaria. Shine kuma ya yi ruwayi tsaki wurin tabbatar da dabarun yaki da ta'addanci a karon farko a duniya da kuma amincewar kasashe mambobin majalisar dinkin duniya na daukar dawainiyar kare mutane wanda daga kisan kare dangi da kuma laifukan yaki da kisar wata kabila da kuma laifukan cin zarafin bil'adama Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya Zaid Ra'ad Hussein ya ce Kofi Annan babban misali ne ga bil'adama mutum ne mai dattako mai baiwa ya ce wannan babban rashi ne gare mu da ma duniya baki ɗaya Anan ya fara aiki a Majalisar Dinkin Duniya ne a shekarar 1962 a matsayin jami'in kula da tsarin aiki da shirya kasafi karkashin hukumar kiwon lafiya ta WHO. Daga bisani ya rike muhimman mukamai na Majalisar Dinkin Duniya a New York. Kafin ya shugabanci majalisar ya yi aiki a karkashin ofishin babban sakataren majalisar a matsayin babban jami'in wanzar da zaman lafiya. Bayan ya gama aiki a Majalisar Dinkin Duniya ya shugabanci gidauniyar kufi anai da ya kafa kuma da wata kungiyar dattawa wanda Nelson Mandela ya kafa ta. A cikin shari'a da Amurka take yi wa wasu mutane biyar da ke gidan yarin Amurka da ke a Guantanamo wanda ake zargin su da hannu a cikin kai harin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001, wani alkalin sojoji ya umarci lauyoyin gwamnati kada su yi amfani da bayanan waɗanda ake zargin suka yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a lokacin da ake musu tambayoyi bayan an fito da su daga wata gidan yari ta hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA wanda ke boye a wani wuri. Alkali mai shari'a Kanal James Paul ya zantar da hukunci a ranar Juma'a cewa kalaman waɗanda ake sarar da su da suka yi wa FBI ba za a yi amfani da su ba a wannan shari'a da zai kai ga musu hukuncin kisa. An yi wa waɗanda ake tsare da su tambayoyi ne yayin da ake tsare da su a wata gidan yarin Amurka da ke boye a wata ƙasa wanda hukumar CIA ke rike da ita. Bayan an miƙa su zuwa ga gidan yarin Amurka da ke Guantanamo, wani mai bincike daga hukumar FBI wanda bai san batun kalaman da suka yi a tambayoyi da aka musu a baya ba, shi kuma ya sake musu wasu tambayoyin. Su ko lauyoyin masu kare mutanen da ake tsare da su a Guantanamo sun ce tana yuwa an canja wani abu a cikin bayanai da suka yi a tambayoyin da jami'an FBI suka musu a baya a kokarin kare su. Wato mutane da ke tsare lauyoyin nasu sun ce ya kamata a binciki yanayi da hukumar CIA ta musu bincike tun da farko. Mutane biyar da ake tsare da su dai sun hada ne da Khalid Sheikh Muhammad wanda ake kwatanta shi shine ya shirya harin nan da aka kai a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan musulmin duniya miliyan 2 ne suka isa ƙasar Saudiya a cikin birni mai tsarki na Makka domin gudanar da aikin haji. A jiya Lahadi aka fara aikin hajin da zai dauki kwanaki 5 tare da gudanar da tawafi a gidan Ka'aba, dakin Allah nan mai kusuroyi guda 4 da ke a cikin babban masallacin Harami na Makka, wanda musulmin duniya suka yi imani cewa Annabi Ibrahim ne kafa tubalin wannan dakin. Sauran musulmin duniya suna huskantar Ka'aba a matsayin alƙiblar sallar ibada sau biyar da ake yi a kowace rana ta Allah. Yayin aikin hajji musulmi za su gudanar da ayyukan bautar Allah daban-daban. Bacin tawafi a gidan Ka'aba, ma'ajatan za su sha ruwan tsarki mai tsarki na Zamzam wanda musulmi ke zaton yana fitar da cururuta a jikin mutum. Haka zalika ma'ajatan za su yi jifar shaidan. Aikin hajji yana cikin rukunan musulunci guda biyar da ya zama wajibi ga dukkan musulmi mai iko ya je koda sau ɗaya ne a cikin rayuwarsa.
Baba ya kuma ƙirƙire ne karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, Majalisar Dinkin Duniya ta ware duk ranar 19 ga watan Agusta domin bikin ranar ba da agaji ta duniya wajen tunawa da waɗanda tarzoma da rikice-rikicen ritsa da su a sassan duniya, waɗanda suka hada da ma'aikatan agaji da suka mutu ko kuma suka jikkata a bakin aiki. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da cikakken bayani.
A shekara ta 2008 ne zauren Majalisar Dinkin Duniya ya amince da keɓe wannan rana, biyo bayan wani harin 19 ga watan Agustan shekara 2003 a kan shalkwatar Majalisar Dinkin Duniya a birnin Bagadaza na ƙasar Iraki, wanda ya halaka mutane 22 da suka hada da guda cikin manyan jami'an ofishin Majalisar Dinkin Duniya na Iraki, Mr. Sergio Vera de Mello. Tun a wancan lokaci ne hukumomi da kungiyoyin bada agaji da ayyukan ceto ke bukukuwan wannan rana ta hanyar gudanar da gangami da lakcocin ilmantar da jama'a game da mahimmancin aikin ceto da kuma kare lafiya da mutuncin mutanen da tarzoma ta ritsa da su kana da jami'an ceto da na jin kai. ofishin babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai a yankin Arewa maso gabacin Najeriya ya fitar da wata sanarwa game da zagayowar nan rana. Sanarwar dauke da sa hannun babban jami'in ofishin ya ce tun bayan farmakin ɗan tarzoma a shalkwatar Majalisar Dinkin Duniya dake Bagadaza a shekara ta 2003 fiye da mutane 4000 ne tarzoma ke ritsawa da su a sassan duniya cikin kowace shekara, inda wasu daga cikin su ke mutuwa da dama ke jikkata kana wasu kuma ake tsare su ko kuma ayi garkuwa da su. Sanarwar ta ce a kowace shekara ana samun batutuwa akalla 300 kan cin zarafin mutanen da rikici ya ritsa da su a bangarorin duniya, cikin su kuwa har da ma'aikatan jin kai. A cewar sanarwar, kimanin mutane miliyan 65 waɗanda suka hada da mata da yara ne suka rasa matsugunan su a sassan duniya sanadiyar gingimu da tarzomar yaki kana da kuma ayyukan take haƙƙin bil'adama. Sanarwar ta ce yayin da ma'aikatan ceto ke kokarin tallafa waɗanda ke cikin mawuyacin hali, sanadiyar farmakin kungiyoyin tarzoma waɗanda ke amfani da ƙananan yara a wasu lokuta a hannu guda kuma su ma jami'an jin kan da ke kokarin samar da abinci da magunguna na fuskantar barazana. Mr. Edward Kalon a cikin sanarwar ya lura cewa fararen hula na ci gaba da kasancewa cikin kuncin rayuwa a yankin Arewa maso gabacin Najeriya mai fama da rikicin mayakan Boko Haram. Sanarwar ta ce take haƙƙin bil'adama da karan tsaye ga dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ba da kariya ga mata da yara na ci gaba da zama ruwan dare a yankin Arewa maso gabas. Tun daga shekara ta 2009 fiye da mutane 26,000 aka kashe a lardin na Borno, inji sanarwar, yayin da aka kona dubban gidaje da ƙauyuka kuma aka tilastawa dubban iyalai tserewa daga mahallansu. A cewar babban jami'in hukumar ayyukan jin kan ta Majalisar Dinkin Duniya a nan Najeriya, su ma ma'aikatan kiwon lafiya da ke aikin ceto ba su tsira ba, inda ma'aikatan jin kai guda 3 suka mutu kuma aka sace wasu guda 3 a ƙauyen Ran na jihar Borno a bana, yayin da wani jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ya rasa ransa a yankin Damascus cikin makon jiya. Ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta tir da batun sace ma'aikatan agajin tare da kira ga bangarorin da ke rikici da juna su baiwa ma'aikatan jin kai sukunin kaiwa ga mutanen da ke bukatar agaji kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanaji. Mr. Edward Kalon a cikin sanarwar ya kira ga hukumomin Najeriya su yi duk mai yiwuwa wajen ba da kariya ga mutanen da ke zaune a yankin Arewa maso gabacin Najeriya da kuma sauran sassan ƙasar masu fama da rikici. Haka kuma ya bukaci sauran masu ruwa da tsaki su hada hannu da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai domin kare fararen hula tare da ma'aikatan agaji daga farmakin ƴan tarzoma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan sallar layya a birnin Aba dake jihar Abia, babban limamin birnin Alhaji Idris Bashir ya yi kira ga al'ummar musulmi da su yi wa Najeriya addu'a don samar da zaman lafiya da cigaba mai dorewa. A wannan rahoton da Alphonsus Okurigwe ya haɗo mana.
Na farko dai sako na ga al'ummar Najeriya shine yi musu matashiya ga al'ummar musulmai. Kira na zuwa gare su shine su ci gaba da yi ma wannan ƙasa tamu addu'a, ba kawai sai a lokacin sallah ba, musamman kuma wannan lokaci da Allah ta'ala ya kawo mu cikin kwanciyar hankali a cikin wannan shekara da aka dade ba a samu irin wannan ba. Muna kira ga a ƙara samun addu'o'i don samun zaman lafiya da dawwamamme da kuma ci gaban arziki na ƙasa gaba ɗaya. Sai kuma jawo hankali zuwa ga ainihin su mahukunta da su ji tsoron Allah, su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu, domin aka tashi alkiyama kowa ya san zai je gaban Allah ya amsa tambayoyin aikin da aka tsora masa. In ya sauke daidai fa ni'ima, in bai sauke daidai ba wannan shine zai amsa tambayoyinsa. Muna kira gare su da su tabbatar da cewa sun yi aikin da ya dace. Musamman mu nan kudancin Najeriya inda muke zama, muna nan zaune lafiya alhamdulillah, muna ma shugabanninmu addu'o'i, fatan Allah ta'ala ya taimake mu gaba daya, ya samu yi sallah lafiya kuma a wanye lafiya.
Ko ya ake tafiyar da shirye-shiryen sallar layya a birnin Aban?
Duna na Alhaji Abdullahi Girka, shugaban al'umma Hausawa na garin Aba. To hidimomin sallah kan alhamdulillah sun kan kama wanda suke tafiya arewa su yi sallah sun tashi wanda kuma kiran da su muna nan ana hada-hadan sayan raguna yake insha Allah muna taron ranar talata za a yi sallah to da teloli dai da masu kai musu da suke nan ana ta kai da kawo
ana Alhaji Aliyu Sani muna shirye-shirye kamar ainihin yanda addinin musulunci ya tanada sannan muna sayan raguna ainihin mu yanka ranar sallah insha Allah kuma kafin akai lokacin yanka za mu yi taro na zama haka kamar na sallah Idi kamar karfe 9 misali na sati za a yi sallar Idi a yanin nan kasuwar albasa nan Urata Onyx Market
banda wannan ya dinkin yara an yi
Alhamdulillah mun yi na uwayen yaran mun yi na gurgudu alhamdulillah kuma mun sai abin da za a yanka mu yau ina fata ga dukkan musulmi Allah yadda ya gwada muna wannan lokaci na sallah ubangiji Allah ya nuna muna karshen ta lafiya Allah ya sa mu yi sallah lafiya da mu da musulmin da kristan ubangiji kuma Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kara hada kan musulmi da kristoci
sunana Yahaya Biliya Alhamdulillah muna gudanar da shirye-shiryen sallah a yanzu haka cikin koshin lafiya da kuma hada kan al'umma yanda za a yi a gama lafiya ba tare da wani samun wata matsala ba a wannan jaha ta mu da muke iyalai yara da kuma mata haka alhamdulillah kowa dai ya samu gurgurdan abin da zai samu fata ai sai dai addu'a ta alkhairi ubangiji kuma Allah ya maimaita mana wannan sallah lafiya Allah ya kai mu baki mai albarka
Bayanai daga babban limamin Abana cewa za a gudanar da sallar Idi a babban masallacin Idin unguwar Sarki dake Ehin Road yadda akasarin musulman birnin suka saba yi a kowace shekara Alphonsus Okorigwe muryar Amurka daga Umuahia Nigeria
A gaida Alphonsus Okorigwe. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun kori wani shugaban asibitin karkarar Dumega yayin da aka dakatar da wasu ƴan mata biyu dalibai daga koyon dabarun gogewa akan aiki a asibitin. Sakamakon samun su da laifin fallasa sirrin aiki biyo bayan wallafa hotunan wani jariri da aka haifa da nakasa a shafin Facebook duk wanda cewa doka ta haramta wa likitoci aikata irin wannan ɗabi'a. Salamun Barma ya zanta da ministan lafiya na Niger Dr. Ilyas Idi Mai Nasara.
Ya zo muna da wata mace ta zo aihuwa anan likita sai ta shita a Dumega nan tsibiri da ta aihu sai Allah ya sa dan bai zo da ake son shi ba kamar yana da abinda ake cewa malformation yana da nakasa to wasu masu kudin aikin likita abinda ake cewa dalibai student ga shi major din sai sun ka dauki wannan nakasa sai sun ka bayyana ta bisa yanake su to mun ka ji haka nan mun ka ce ai bincike a gani bincike lalle ya bado lalle sun yi wannan abu mataki na farko shi dai likitan an kore shi daga aiki saboda shi mutum ne wanda yayi rantsuwa ita wannan rantsuwa kana watan ba za ka kuskure ka kwaki abubuwan da ka sani cikin wannan naka ba za ka kuskure kai wani abu wanda zai cuta mu mutunan nan wanda ya zo ba wannan rantsuwa ce in kai wannan cikin rantsuwa ka ce Allah ya maka hukunci kuma su waɗannan stage duka yau an cire stage na cikin kasa gaba za su yi stage tsawon shekara guda
a kamar an dakatar da su daga koyon aiki domin ƙara gogewa
eh saboda shi likita aikin shi in ya zo ya ci rayuwa ya ci dan malati ba in ya san mutum yana cikin wanda waɗannan kenan in mutum ya zo don mugun ciwo yana suna duka su wallafa shi kai yanzu mutum ya zo don ciwo na kanjamo suna iya duka su ne zai su wata cikin gari to kaga wannan ga kundi na aiki abu ne wanda ya saba ma doka kuma kama cin haƙi cin zarafin wannan mace ta zo haihuwa kenan mu a namu hukuma ta kiwon lafiya ya kamata daidai kurkudu abinda aiki ya ce ayi shine kamata ayi
yanzu kenan wane kira ne ko shan hankali za a yi zuwa ga su jami'an kiwon lafiya saboda a kauce wa faruwar irin waɗannan abubuwa a gaba
jami'an kiwon lafiya da waɗanda na dindindin da waɗanda ake zauwa yin koyo su ji Qur'an Allah na farko na biyu su yi aiki da ka'ida ta aikin likita muna nan muna bincike hakan nan ya kare an ka dandance kakani abun yayi to wannan ita shari'a ita ta cika wata kamata yi
to a gaida Salamu Umar Barma to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu agogon mun na cewa karfe 11 da minti 20 na safi ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyakun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad a ci gaba da yaki da ta'ammali da miyakun kwayoyi da ake tayi duba da yadda shaye-shaye yake dada kamari cikin al'umma wakiliyar mu a Abuja Hawwa Umar ta hira da kwararren likita Dr. Imam Malik Barau inda ya bayanin yadda shaye-shaye yake zama illa ga lafiyar mutum
to amali da miyagun kwayoyi wani abu ne da ya zama ruwan dare musamman ma a tsakanin matasan Najeriya wanda hakan ke da matukar illa ga lafiyar masu wannan dabi'a shaye-shaye na faruwa ne daga lokacin da mutum yake shan magani ba bisa umurnin likita ba ko kuma shan magani ba bisa ka'ida ba azantawar da nayi da kwararren likita Dr. Imam Malik Barau ya shaida min irin illolin da ake cin karo da su sakamakon wannan mummunar dabi'a ta shaye-shaye inda ya jaddada cewa yakan shafi wasu bangarori na jiki Dr. Barau ya kara da cewa shaye-shaye kan haifar da matsalar da ka iya sa mutum ya rasa ransa tare da jaddada irin koma bayan da hakan ke yi wajen ci gaban al'umma
akwai abu da ake cewa depression mutum ya shiga cikin shi depression wani ma abu ne wanda zaka ga mutum an ce oh mutum ya kashe kanshi mutum yayi wani abu da ya illata kanshi ko ya nemi ya kashe kanshi to depression wani abu ne na cikin kwakwalwa da zai shafi ka ji kawai ba ka san kowa ba ka san ganin komai ba duk irin waɗannan abubuwan da kuma mutum zai fara no I wouldn't depression din akwai mood swing wanda kuma ya dan shafi mutum ya kasance kullun cikin bacin rai akwai kasala
duk wannan illoli ne na shaye-shaye kenan
abubuwa ne sosai banda kuma wasu part na jikin mutum da mutum zai fara samun matsala da su kamar irin su kidney din ana samun su liver din akwai blood short eyes din nan da mutum zai rinka dan samun kamar jini na fito mai daga cikin ido akwai paranoia wanda mutum zai rinka kasancewa kamar tafabbe ko ni abu gashi daidai amma shi a wurin shi kawai bai ba a tauta mashi ba ba daidai bane ba sannan wasu kuma takan zama sukan samu aggressiveness wanda zaka ga cewa kawai su tausha hankali suke nema bala'i suke so da sauran su yana mera su kamar dai mahaukata da hallucination wanda bai san abu bai wuri amma yanzu za a ce akwai kaza wurin nan cikin waɗannan abubuwan banda kwakwalwa da take sakin samsatai enzyme akwai samsatai enzyme da take saki wanda idan an ce ta saki kwara biyar in ka ci abinci shi ne daidai shi kuma shaye-shaye idan ka sha shi sai ta saki dubu sannan in ta saki dubu din wannan heye nan wannan sai nan kamar a ce zaka fito daga gida ne zaka shiga cikin gida ka san ga ɗakin ka ga falo ga kitchen zaka shiga ɗaki zaka fito zaka je falo zaka fito zaka je kitchen to amma wannan abin idan ta saki su da yawa idan ka fito din motar ka shiga daki sai ka cikin ka a kewaye sai ka to irin waɗannan abubuwan a cikin kwakwalwa suke
to idan na fahimce ka dai kamar irin illolin da shi wannan shaye-shaye ke jawowa yana da nasaba da kwakwalwa
yana da nasaba da kwakwalwa sosai yana da nasaba da kuma zuciya ita kanta
na ɗaya daga cikin illolin shaye-shaye yakan sa mutum ya haukace ko kuma ya rasa hankalinsa
yana haukacewa yana rasa hankalin gaba ɗayan su saboda idan aka haukacin shine za a yi ta abubuwa rasa hankalin kuma zaka iya kaje ka fadi ka suma a wani waje wurin faduwan ma ka san inda zaka fadin ka shiga kewaye ka fadi kanka ya bugi famfo
a nasa bangaren mataimakin superintendent na hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLEA Muhammad Umar Shamsuddin ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi tare da goyen bayan gwamnati da kuma haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi masu zaman kansu domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a Najeriya
gwamnati tana ba da ƙarfin gwiwa sosai wajen tsawata ma mutane da suke mu'amala da wa'innan abun sukan ba mu dama mu yi kare sukan karfafa mu da kayan aiki su amfani da su bindiga motoci zuwa muna shiga cikin yan daba da ya zaɓe mu fito jihar Kano ma da yake ina Kano ne ita ta ba da tallafi 100%
To wasu daga cikin matasa 'yan Najeriya suna ganin kamar ita hukumar wato bata yin abin da ya kamata dan wasu sun nuna mana cewa ma kamar hukumar bata da rehabilitation center kamar yadda ka faɗa to yaya abin yake
Muna iya gurgudu akwai shi ba wai babu bane amma gaskiyar maganan wa'annan rehabilitation centers din da muke magana ba wai suna nan da irin standard irin kasashen waje bane da yake a ƙasar mu Najeriya yau ba a damu a da su kula da ma'aikatan mu ba mu mi kokarin ba tare ma tallafi daga wajen gwamnati ba da yake abin ya zama annoba yanzu a gari sai mun tashi ba ma wai sai gwamnati sun ce mi ba mi mu dan wajen yin wannan yakin saboda abin yanzu ya zama wani annoba kin ga yanzu mu'amala da kayan maye ba ɗan shaye-shayen bane kadai da ni da ke duk ya shafe mu sai da yanzu an ganin gaskiya da ni da ke aka bincika zuri'an ba za a rasa masu mu'amala da wannan kayan ba to kin ga ba sai mun jira gwamnati ba saboda mun yi rubutu mun gaji gwamnati ba ta ba mu wannan tallafin so ya daidai gurgudu abin da muke da shi mukan fita mu je mu yi aikin nan kuma mu biya ma gwamnati bukata har mu kai musu a ƙarshen wata ko a ƙarshen shekara mu kai musu report
To, a farkon hirar mu ka nuna mana cewa gwamnati tana ba ku gudunmawa wajen ba ku kayan aiki da motoci.
Tana kokari, amma mu akwai abin da muke so a ba mu har yanzu ba a ba mu ba. Bati ga waɗansu mataman da waɗannan ɗan shaye-shaye suke amfani da shi wani lokaci mu ba mu da shi.
Shaye-shaye abu ne da ke da matuƙar illa a dukkan fanni na rayuwa, kama daga ci gaban al'umma, ci gaban ƙasa, matsalar tsaro da ma ƙalubale ga lafiyar ɗan Adam. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya, amma ga kaɗan daga cikin abin da shirin ke tafa da shi a sati na gaba.
Akwai wani wanda aka kama daga nan garin Katsina, ya ɗaura uwata. Da ya shaye-shayen ya tara ƙoro ya ɗaura mama sai ya ba ta kaji.
A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar
To madalla a gaida Hafsat yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau yana cewa muna yi wa mahajjata addu'a da kuma fatan alkhairi a yunkurin da suke na hawa arfa gobe Litinin idan Allah ya kai mu da fatan Allah ya amsa musu wannan ibada mai muhimmanci wacce take ɗaya daga cikin cika-cikan wato cika-cikan musulunci. Sako daga Baffa Haruna Bazukar Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna yi wa shugaba Buhari barka da dawowa daga hutu da fatan Allah ya ƙara masa lafiya. Bayanin da ya yi da 'yan jaridu na hukunta wanda suka ci kuɗin ƙasa muna goyon bayan wannan yunkuri nashi. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa yawan kuɗin da za a kashe domin gudanar da zaben shekara ta 2019 bai dame mu ba domin mun san akwai kuɗin. Buƙatarmu kawai ita ce a yi zaben da zai kasance sahihi kuma karɓaɓɓe da aka san haka. Sako daga Shehu Adamu da Jau. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Rahotanni sun ce mayakar ƙungiyar Taliban sun mamaye wata gunduma a cikin lardin Faryab da ke kudancin Afghanistan kuma sun kama sojojin gwamnati da dama. Fadar ta yau Lahad na zuwa ne bayan kashedi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a kan kaiwa ma'aikatan kai kayan agaji hari a cikin ƙasar wanda ya kai kashi 20 a cikin 100 a wannan shekaran, kuma an kashe ma'aikatan kai kayan agaji 23, wasu 37 kuma sun jikata, yayin da kuma aka yi garkuwa da wasu 74. Gwamnan lardin Faryab da ake kira Naghibullah Faik ya faɗa muryar Amurka cewa gundumar Belchrag ta fuskanci hare-hare a cikin kwanaki da dama, kuma jiya Asabar ta shiga hannun 'yan ta'addan saboda dakarun Afghanistan sun da aka mamaye su ba samu taimako ba.
To madalla a gari sheka. To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 a wajen Najeriya da Nijar wato karfe 5 a wajen Ghana za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Baba Yakub Makeri
wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Didone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos, ni Sarfil Hashim kuma da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum.
africain pour chacun VOA Afrique.